الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na tauhidi a cikin littafinmu mai albarka littafin kitabut tauhid wallafar babban malami na musulunci Sheikhul Islam Mujaddiduddin Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahmatullahi alayhi a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gama karatu cikin baban da yake bayani dangane da abin da ya zo shi cikin annushura wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga kan baban da zai yi mana bayani game da abin da ya shafi at-tadayyur na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقوله قالوا طائركم معكم
أين ذكرتم هو؟ باب ما جاء في التطير وأنم باب ذي من بياني دنغني دعبن ديذوشي أتكين القرآن da kuma sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam waɗanda za su yi mana bayani dangane da abin da ya shafi at-tadayyur wato shine canfi mutum ya zamanto ya canfa wato wani abu asalin at-tadayyur shine ya zamanto bawan Allah musulmi ya sanya tsuntsu imma dai ya tayar da tsuntsaye idan suka yi dama sai ya zamanto ya tafi wajen abin da ya niyyar zai tafi idan suka yi hagun sai ya dake ya daina zuwa ga aikin wannan da ya niyyar yi saboda yana ganin cewa wannan abin ba alkhairi bane to wannan babu zai yi mana bayani dangane da abin da ya zo shi a cikin alqur'ani da kuma sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suke bayani dangane da canhi da kuma faɗar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ce ala jama'a ku saurara ku ji innama ta'iruhum indallahi sani dai canhinsu a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne yake walakinna aktharuhum la ya'lamuna wato sai dai mafiya yawa daga cikin mutane ba sa sanin cewa hakan din daga Allah subhanahu wa ta'ala ne yake wato wannan gaba ta wannan ayar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hakaito ta ne lokacin da mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam wato waɗannan matsafa waɗanda suka yi imani da annabi Musa alaihi salatu wassalam suka ƙaryata fir'auna da kuma mulkin fir'auna da mutanansa idan kyakkyawa ta zo musu sai su ce lana hazihi wa in tusibuhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu amma idan mummuna ta same su aka yi fari ko kasuwancin su ya ja da baya suna yin canhi da annabi Musa da kuma waɗanda suke tare da annabi Musa na mu'minai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce to ala jama'a ku saurara ku ji innama ta'iruhum sani dai kadai haqiqa canhinsu indallahi a wajen Ubangiji ne wato as-sayyi'a da al-hasana waɗannan dukkaninsu daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne suke zawwa amma walakinna aktharuhum la ya'lamuna sai dai mafiya yawancinsu ba sa yin sanin hakan din da kuma fadar Ubangiji ta'ala da yace qalu ta'irukum ma'akum a in zikirtum qalu wato waɗannan mutane jakadu na Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda aka tura su zuwa ga wannan alƙarya an baqiya suka ce ta'irukum ma'akum wato shu'umunku a tare da ku yake, ku ne kuke ɗauke da shu'umunku. Shin yanzu kawai za ku dinga yin canji don an yi muku wa'azi, an muku galgadi, kuna ganin cewa harkokinku suna ja da baya, ku ce don mun zo ne, mu ne muka bata muku tafiya? Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Ubangiji ta'ala ce to ku ce da su ta'irukum ma'akum, canhin ku a tare da ku yake. Wato za mu ga da wannan ayar da ayar da take kafin wannan, sai Allah ya ce inna ma ta'iruhum indallahi, nan kuma ya ce ta'irukum ma'akum, wato saboda ya tabbatar maka da waɗannan al'amuran guda biyu. Abin da ya shafi alkhair da kishiyarsa dukkaninsu daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne. Sannan kuma wato matsala canhi, abin da ya shafi fari da kishiyarsa, wato yana zauwa ne saboda ayyuka na bayi waɗanda suke na rashin kirki. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce mulkullum min indillahi fama li haulai da qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Wato idan aiki wanda yake mai kyau ya zo musu, za su ce wannan abun daga wajen Allah ne, amma in mummuna ta zo za su ce daga wajenka ne. Allah ya ce ka ce musu dukkaninsu guda biyun da alhasana da as-sayyi'a daga wajen Allah ne. Iya aikinku shi ne yake karantar da abin da ya kamata a ce Allah ya muku. Idan Allah ta'ala yana zuba ni'imarsa ga bayinshi, to baya daina zuba wannan ni'imar ga bayinshi sai lokacin da bayin nashi so kangarewa wannan ni'imar. Ni'imar nan ba su tsaya da godewa wannan ni'imar ba ta hanyar yin aiki na alkhairi, to Allah ta'ala sai ya ɗauke wannan ni'imar ya kai ta inda ya dace. Allah ta'ala ce inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Aya ta farko ta tabbatar mana da al-ashya'u kulluha min indillahi. Aya ta biyu kuma ta tabbatar mana da cewa abin yana zauwa ne daga wajen saboda su ne as-sabab, sababin su ne suka haifar da shi. Na'am.
An Abi Hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala la adwa wa la tayrata wa la hamata wa la safara akhrajahu zada muslimun wa la naw'a wa la ghula. ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة.
شكرا. أنا أبي هريرة رضي الله عنه أرويت ودق أبو هريرة يردل الله تقال تبتا أقريش. Abu Huraira ya ce hakika jakadan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la adwa, wato wani baya halbar wani da ciwo, wala tiyarata, sannan kuma ba wani canhi wanda yake yin tasiri, wala hammata, hakanan kuma ba wata mujiya wanda idan mutum ya ganta za ta tayar mai da hankali, wanda ganinta zai yake tasiri a tattare da shi, wala safara, hakanan kuma watan safara shi ma baya tasiri a karan kanshi. A waɗannan abubuwan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce la adwa. Adwa shi ne wani ya halbu wani da ciwo, wani yana rashin lafiya ya zo shi, idan ya shigo wajen waɗansu waɗanda suke masu lafiya ya goga musu wannan rashin lafiyar. To rashin lafiyar shi ba ta tasiri wajen ta faɗa kan waɗanda ba su da rashin lafiyar nan, sai in Allah subhanahu wa ta'ala ne ya kaddara za ta yi tasiri. Mun gane da kyau, shi ne la adwa, wani baya halbar wani da ciwo, ciwon wani baya mallakuwa wani, baya tasiri wajen mallakuwa, sai dai in Allah tabaraka wa ta'ala ne ya kaddara. Wala tiyarata, sannan kuma ba wani canhi wanda yake da tasiri a karan kanshi, ba wani canhi wanda mutum zai iya ce to wannan matar da ya aura ita ce farar kafa, in ya sake ta la'allah zai zamanto al'amuran shi sun daidaita, wannan canhi ne ba wani tasiri da yake yi canhi. Sannan kuma wala hama, hama ita ce mujiya, mujiya tana da ruku-rukun ido. To a lokacin jahiliya idan mujiya ta zo kusan gidan mutum tana ta kuka, to alama ce wai ta cewa a gidan nan kwanan nan za a yi rashi. Yamma mai gidan, uban gidan shi zai rasu. Yamma matar walgarkin ita ta rasu. Yamma ya zamanto a cikin ‘ya’yan wani zai rasu. To ba ta tasiri. Don ka ga mujiya a gidanka, ko a saman katangar gidanka, ko a saman katangar gidan makwabcinka tana kuka, da kukanta da kukan sauran wato tsuntsaye duk ɗaya ne, baya tasiri. Mun gane da kyau, wala safara, hakanan kuma watan safar baya tasiri a karan kanshi. A lokacin jahiliya, wato suna ganin cewa watan safar da aka ce safar kamar minus sifir ne, zero kenan ko? Suna ganin yin aure a cikin watan safar, duk wanda ya aure a cikin watan safar baya albarka auren nan. Auren yana saurin mutuwa. Duk wanda aka haifa a cikin watan safar ba lallai bane ya zama mutumin kirki. Sai zamanto suna wannan canhi din. To shine Mahaike alaihi salatu wassalam ya ce watan safar baya tasiri shi a karan kanshi. A cikin watan safar waɗannan abubuwan dukkanin su kamar yanda sauran watanni suke za a iya haihuwar mutanen kirki. Haka na a cikin watan safar za a haihu mutanen kirki. Kamar yanda a cikin sauran watanni za a iya haihuwar mutanen da suke ba na kirki ba. Haka shi ma a cikin watan safar za a iya haihuwar mutanen da suke ba na kirki ba. Kamar yanda a cikin watan safar za a yi aure wanda zai zauna daren daƙam a zauna sama da shekara 30 ba tare da an samu ja da ja ba tsakankanin ango da amarya. Haka nan yana faruwa a cikin sauran watanni. Kamar yanda kuma yana faruwa a cikin watan safar a yi aure a samu mutuwar aure na watan safar wanda aka yi, kamar yanda hakan ɗin kuma yana faruwa a cikin sauran watanni. Da aka watan safar a karan kanshi baya tasiri. Mun gane? To waɗannan abubuwan guda huɗu. To amma za mu ga wajen la'aduwa. Idan mutum ya kamu da rashin lafiya ana sawa takunkumi ana cewa kar a shiga wajen shi. Akwai rashin lafiyan da wato take wato naso ko? To ita a karan kanta ba ta yin naso sai in Allah ne ya yarda. Mun gane? Za mu ga irin kwalara. Kwalara cuta ce wanda take mai matsala. Lokacin da aka zo aka shiga wannan COVID-19 ɗin nan mai ake ce mata da wannan corona virus. Kaga mu ba ma wai corona ta shigo ƙasar mu ba, amma bai da aka rikita mutane aka hana su karatu aka hana su sallah a cikin jama'a. To wannan saboda ciwo ne wanda idan wani ya zauna a kusan mai irin wannan ciwon da kaddarawar Allah wannan abin yana iya ɗaukan shi ma mai lafiya. Sai zaman to in Allah ya kaddara ne abin yake tasiri zuwa ga shi mai lafiyar wannan abin shi ma ya kwashe shi. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sharra minal majzumi shararaka minal asadi. Ka gujewa kuturu irin yanda kake gujewa zaki in ka ga shi. La yuridanna mumridun ala musihhin. Mara lafiya kada ya zo wajen mai lafiya. Sai zaman to la misasa kenan. Waɗannan hadisan da na wannan na aduwa wala tiyarata da na wannan shirra minal majdumi dukkanin su hadisin Abu Huraira ne. Mun gane da cewa la yuridanna mumridun ala musihin hadisin Abu Huraira ne. Sai zamanto Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf ya ce shi bai taba ganin Abu Huraira ya kawo hadisi ba kuma ya mance sai wannan gamu. Ce shi ya kawo la aduwa kuma ya kawo la yuridanna mumridun. To shi yana ganin kamar akwai cin karo da juna a tsakankanin su. Su kuma ba cin karo da juna. Dukkanin su haka ne ba nasakh a cikin su. Saboda shi wannan la'aduwa ba wata cutar da ƙarfinta da ita ƙarfinta ita kai ita kadai za ta iya jefawa wani. Amma in Allah ta'ala ya kaddara to sai ta iya fadawa. Mun gane? Saboda da yawa za a gani a cikin gida an samu kwalara. Waɗansu rasu waɗansu kuma sun rayu. Kuma lokacin da kwalara ɗin ta samu ga mutum ɗaya cikin su dukkansu suna gida. Sai daga baya da waɗansu aka kamu sai aka sha makance waɗanda ba su kamu ba. Mun gane? Na'am. Zada Muslimun Imam Muslim yayi ƙari a cikin riwayarsa akhrajahu yace wannan Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Imam Muslim yayi ƙari yace wala naw'a. Sannan kuma ba wani tibrari. Babu wani tibraro wanda a karan kanshi wanda shi yake janyowa amfani ko yake tunkuɗewa cuta. Ba wani tibraro dan a hiyaro a cikin wannan tibraron a ce yaron nan zai zamanto sai kunu minas su'ada. ko da an haife shi a cikin wani tubraro a ce taykunu min al-ashqiya, ko da an haife shi a cikin wani tubraro a ce wannan tubraro ne wanda yake da yawan ruwa da yawa, wannan yaron zai zama to mai kyauta ne. Ko an haife shi a cikin wani tubraro wanda yake ba shi da ruwa a ce wannan yaron ko yayi kudi kan kiro ne, baya bambar ruwa. Ba wani tubraro wanda za a ce shi yake kawo ruwa, ga wani tubraro wanda shi inda ya fito to ruwa ya zo shi, a ba wannan tubraro din a addinin musulunci. Yana daga cikin butulcewa ni'imar Allah ta'ala wanda idan aka yi ruwa za su ce mudirna bi nau'i kaza wa kaza, kamar da hadisin wato Zaid ibn Khalid al-Juhani Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya tabbatar, wanda yana cikin Bukhari da Muslim. Wala ghul, sannan kuma ma'aikin sallallahu alaihi wasallama ya ce ba wata fatalwa wanda take yin tasiri a karan kanta. Fatalwa wato irin idan mutum ya mutu, a Hausawa ana cewa mutum yana fatalwa, musamman in mutumin banza ne a ce ya yi fatalwa ya zo shi, ko a ce in zaka fita zaka huje ta wajen makabarta fatalwa ta tare ka. To ba wata fatalwa da take yin tasiri, tasirinta yake wato yake zama tuwa tana da tasiri a karan kanta in ba Allah subhanahu wa ta'ala bane ya kaddara. Na'am. Walahuma, ya tabbata cikin Bukhari da Muslim daga Anas bin Malik Allah ta'ala ya kare yadda da shi, Anas bin Malik ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce la adwa, wani baya harbal wani da cuta, wala tiyarata, haka nan ba wani canhi da yake tasiri a karan kanshi, wa yu'jibuni alfa'lu, ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce fata kyakkyawa yana burge, fata kyakkyawa yana burge. Qalu, sahabbai suka ce wa mal fa'lu, ya rasulullahi menene alfa'lu, fata kyakkyawa? Zalla ce alkalimatu tayyiba, kalma wanda take mai dadi, wanda zaka jefa ta a zuciyar abokinka, a zuciyar masoyinka. Mun gane, idan aka ce alfa'lu shine da safa ka fito daga gidanka shikenan, sai kaga wani abokinka ya fito da farar shadda, faraƙal da hula daidai ita shaddar, yana fitowa ka ce yayi mai farar zuciya kamar mai farar riga. Mun gane da kyau, yau tafiyan nan da zaka yi kasuwan nan mai fara ce yau zaka je ka, kaga wani alfa'lu ne ka mishi fata kyakkyawa, zaka je kasuwa da kafar dama, yanda ka fito din nan ko yanda zuciyarka take fara, kayanka yake fari, to zuci yau kasuwar ita ma za ta zamanto mai kyau insha Allah. Kuma kar ka zamanto wani sankira, ka zama mawaki mawaki, kai dai ka mishi fata mai kyau. Mun gane da kyau, to wannan alfa'lu shine ka sa abokin tafiyarka ya ƙara jin ƙarfin jikin shi lokacin da zai aikata wani aiki, shine alfa'lu, ba a tsira ba ake ce mishi wannan. Mun gane, kaga mutum ya fito da kayan karatu zai tafi makaranta, ka ce Allah da akwai nasara, zai tafi wajen jarrabawa ka ce Allah da akwai nasara, amma ya fito ka ce kai wani tunda kuka haɗu da wani gamu haru ma kuka haɗu da almajiri, ba lai bane kai nasara. Duk wanda ya haɗu da shi go ya fito ya yi tuntuɓe ka ce insha Allah za ka yi nasara, wannan alama ce ta cewa akwai nasara a gaba, wannan alfa'lu kenan. To maza Allah ce wannan yana burge, ka gaya wa ɗan uwanka magana mai daɗi, ya fito kaga ya ɗanyi wani abu kwakwash sai aka faɗi, to ka ce mai wannan duk wani wanda kaga ya yi nasara a rayuwar shi ya biyo ta irin wannan ɗin. In mutum baya tuntuɓe baya gane amma zai yi najahi, sirrin najahi shine ka yi tuntuɓe fi bidacin Afirka, kana tuntuɓe shine za ka canza wata akala kenan. Wannan shine alamar kar ka yi wasa akan wannan abu, ka ci gaba da shi. Mun gane da kyau, mutum ya tafi makaranta ya ji ya dawo ce wallahi ba na ganewa, ka ce mishi wannan shine alamar cewa lalle za ka zama wani abu a gaba, inda a ce ba za ka zama wani abu a gaba ba za ka gane ba ma ba ka ganewar, sai ka ɗauki lokaci ne ka gaya mishi magana mai kyau, ka ji dai ya ce eh to wannan hoton da ya ga malam ya faɗa haka kenan shi ma ya biyo ta irin wannan matsalar. Eh to kana gaya mishi haka kenan ka sa ya yi mai ya ƙara kurashi, amma ya kace ba ka ganewa, din karatun da ake zero ne cap lalle to akwai matsala to kaga ce mishi zuciya amma kana ce mishi yace wallahi ni da naje ni tunda aka fara karatu har na kare hala a kare mun fahimci kuma kace ah har ka zo wannan marhalal kace alhamdulillah alhamdulillah kace ai yanzu gaba kuma romo zaka sha nan gaba romo zaka sha ai wannan shine dama iya in mutun ya zo shi wannan gaba din ko to in kaji ana ce ya zo zai hawtu duni kawai yanzu abinda zaka yi kadan ya hakuri nan da sati ɗaya sati biyu sati uku sai kaga canji kuma in canjin ya zo shi kuma kawai ruwa ne zaka sha ba dan can wahala ba kuma za a koma kai hakuri kai ta zuwa makarantar nan wannan shine alamar cewa zaka yi najashi kuma sai kai mamaki kenan kawai ka rabu da shi kuma kai ta sa shi cikin addu'a sai ga daga baya zai ce maka wallahi mallan haka ne fa abin da ashe kowa sai ya fita wannan gurin ka ce ai kuma ni da na faɗa maka haka ne shi alheri to haka yake mata wannan shine alfa'u to amma in mutun ya kawo maka koka shikenan sai ka gama baje shi inna lillahi haje makaranta me ka gano wallahi mallan kawai ni dai aka bude hal a gama shiru ne to wannan sai an sake wata fikira fa abin nan ba tafiya ba nasara ciki kana faɗa mai haka to koda yana da ƙwarin zuwa makaranta yanzu ka kashe mishi zuwa makaranta amma ka dan ƙara mai ƙwarin gwiwa akan cewa abin nan da yake shine cin nasara tun nasara la gaba na'am
wali abi daud bi sanadin sahihi an uqba bin amir qala ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك
نعم ولأبي داود يا تبت تكين سنن أبي داود bi sanadin sahihin da sanadi wanda yake ingantacce daga Uqba dan Amir Allah ta'ala ya kare yadda da shi Uqba dan Amir yace zukirati tiyaratu inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an ambaci canhi a wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama aka cewa ma'aiki ga waɗansu daga cikin bayin Allah canhi yana hana su tafi abin da za su yi su tafi su aikata abin da suka yi niyyar aikatawa dan Allah ce zaka shegun yajidunahu fi sudurihi fala yasuddannahu to wannan wani abu ne wanda suke samun su a cikin zukatansu kada ya kange su daga aikata abin da suka yi niyyar yi fa qala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace ahsanuha alfa'lu wato mafi kyawu cikin al-tiyara shine al-fa'lu fata wanda yake kyakkyawa saboda ita al-tiyara shine wanda ta kunshi bangare mai kyau da kuma bangare maras kyau lokacin da mutum yaga waɗannan tsuntsaye sun yi tawa zai ce to wannan tafiyar akwai nasara a ciki da ya tayar da tsuntsaye ga sun yi hagun zai ce kai wannan inna jala Allah ma sai nayi kare la arziki sai ya fasa to kaga wannan al-tiyara kenan to amma al-fa'lu shi hanya ɗaya ne shi fata ne mai kyau kawai zaka yi wa dan uwanka manzo Allah ya ce wala taruddu musliman wato wannan al-tiyara din kada ta mayar da musulmi game da abin da yake niyyar aikatawa idan kai niyyar zaka aikata wani abu sai wani ya ce kai a yanzu idan kai abin nan fa ba zaka yi nasara ba shikenan kaga kai dai kawai wani canhin shi ne ya buga wannan ya ƙara maka ma ƙarin gwiwa kace ni na ƙare ta wannan canhin naka sai nayi kada ka ja da baya kace tawo tunda ka ji wani hoya ce kaza din nan su kuma sun gaje sun ga yau sai dai in at-tajarub ne abu akwai abin da an yi ta bugawa an yi ta ganowa to la halima illa zu asratin wala hakima illa zu tajribatin fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace idan kowanne daya daga cikin ku yaga abin da yake kyama abin da baya so falyakul to ya fadi wannan addu'ar yace allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta allahumma ya ubangiji la ya'ti bil hasanati ba wanda yake zawwa da kyawawan abubuwa illa anta sai kai kadai kai kadai ne kake zowa da abubuwa masu kyawu wanda za su faranta zuciyar bawanka wala yadfa'u sayyi'ati illa anta, sannan kuma ba wani wanda yake tunkudewa mummuna sai kai kadai, kai ne kake da intin ka tunkude mummuna daga bawanka, ba wani wanda ya isa ya tunkude wannan mummunar sai kai kadai. Wala haula, ya Ubangiji babu juyawa ga barin sabanka, illa bika, face sai da wato taufiki naka, sai da karewarka. Wala quwwata, sannan kuma babu karfi akan yi maka da'a, illa bika, face sai da taufiki naka, sai in kai ne kakatar da gabawa, kakatartar da bawa. Ma'ana wala haula amma asiyatillahi illa bi'aunillahi, babu juyawa daga saban Allah sai da taimakon Allah. Wala quwwata ala ta'atillahi illa bi tawfiqillahi, babu karfi akan yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya sai da gamnakatar na Allah. Na'am.
Wa an ibn mas'ud marfu'an at-tiyaratu shirkun, atiyaratu shirkun wa ma minna illa walakinna Allah yuzhibuhu bitawakkul, rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa sahahahu wa ja'ala akhirahu min qawli ibn mas'ud.
Shikenan. Walahu, ya tabbata cikin sunan na Abi Dawud, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, min hadith ibn mas'ud radiyallahu anhu marfu'an, daga hadithin Abdullah ibn mas'ud, Allah ta'ala ya kare yadda da shi, hadithi ne marfu'i zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce at-tiyaratu shirkun, wato canhi nau'i ne daga cikin nau'o'uka na shirka. At-tiyaratu shirkun, manzon Allah ya ce canhi nau'i ne daga cikin nau'o'uka na shirka. Wa ma minna, Abdullahi dan Mas'ud ya ce ba wani ɗaya daga cikinmu, illa face sai ya yi can, ba wani ɗaya daga cikinmu face sai ya saƙa wani abu a cikin zuciyar shi na can. Mun gane da kyau, ya yi tantan ko? Ya yi ɗigo guda uku. Wa ma minna ahadun illa taɓayyara, mun gane? Ko kuma wa ma minna illa mutaɓayyirun, amma a ƙaddara wato muftada kafin illa ko kuma bayan illa, amma ka ce wa ma minna ahadun, ma ahadun minna, ba wani ɗaya daga cikin illa ta tsayyara face sai ya yi canhi, sai ya saka waɗansu abubuwa na canhi a zuciyar shi. Ko kuma wa ma minna illa mutatayyirun, ba wani daga cikin mu face dai shi ɗin ya saka wani abu na canhi a cikin zuciyar shi. Walakinna Allah yuzhibuhu bitawakkul, ma'aiki sallallahu a Abdullahi dan Mas'ud yace sai dai hakika Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana tafiyar da wannan abun da ya saka a zuciyar shi na canhi, ya zamanto ya shiri bitawakkul, saboda dogaro da Allah da sahabi yake da kai, ƙarfin dogaro da Allah da yake da kai a cikin zuciyar shi, to wannan shi yake sawa wannan canhi da ya saka a zuciyar shi ya shiri. Mun gane da kyau, wannan hadithi Abu Dawuda da Tirmidhi suka rawaito shi, wa sahahu al-Imam Tirmidhi ya inganta wannan hadith, wa ja'ala akhirahu min qawli ibn Mas'ud, wato al-Imam Abu Dawud da al-Imam Tirmidhi sun sanya ƙarshen wannan hadithin wato maganar Abdullahi dan Mas'ud ce, ba maganar ma'aiki bace, wannan shine ake ce mai idraji. Mun gane at-tiyaratu shirkun, at-tiyaratu shirkun, wannan ita ce maganar ma'aiki. Amma fadar wa ma minna illa walakinna Allah yuzhibuhu bitawakkul, wannan maganar Abdullahi dan Mas'ud ce, ce ba wani ɗaya daga cikin mu jama'ar sahabbai face sai ya saka canhi a zuciyar shi, in yayi wani abu ya ga bai yi nasara ba sai ce to ko saboda kaza ne da ya faru, sai ya dan canhu wani abu. To amma saboda ƙarfin tawakkali da sahabbai suke da kai, sai ya zamanto Allah tabaraka wa ta'ala ya tafiyar da wannan tunanin na canhi ma daga zuciyarsu. Mun gane da kyau, wannan shine al-idraj fi akhir al-hadith kenan. Da ba al-idraj imma ya zamanto fi awwali as-sana'i, fi awwali al-matni, ko wasat, ko taraf. wa mudrajul matni bi an yulhaqa fi awwalihi aw wasdina darafi kalamu rawin ma bi la faslin wa dha yawa kamar yadda Suyuti ya fada kuma gashinan wal mudrajatu fil hadithi ma atat min ba'di alfadhi ruwati tasalat mun gane da kyau to anan yazo shi a karshe kenan shine yace waja'ala akhirahu wato ya sanya karshen wannan hadisi din magana ce ta Abdullahi dan Mas'ud ba maganar ma'aiki bace idraji kenan mudaraji ne na'am
wali ahmad min hadith ibn umar مردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا فما كفارة ذلك قال أن تقولوا اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك وله من حديث الفضل بن العباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك
ولأحمد يا تبتت كن مسندنا الإمام أحمد دقى حديث عبد الله بن عمر Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa Abdullahi dan Umar yace marraddatuhu tiyaratu an hajatihi dukkan wanda canhi ya dawo da shi daga abin da ya niyyar zai aikata yayi niyyar zai yi wani abu sai ya zamanto canhi ya sa ya daina yi an ce mishi to kai ba a ce maka ana abu ranar laraba ho yawmun nahsinci ana ce ta rashin albarka fi haqqil kufari agani kai yanzu a ce kuma yau ka ce kai wannan abun ka agani ina ji Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin lamarin naka ce a ba zai wara na laraba aka ce mai to kai ran alhamis ya ce to alhamis ma ku hallo an ce rannan hwa ba kyau sai zaman to gabaki daya can ranakin da sati juma'a asabar ladi litinin talata laraba ko wata rana ya mata canhin ta da ba to maza Allah ya ce dukkan wanda canhin ya maido shi game da yin abin da ya niyyar zai aikata na bukata faqad ashraka hakika ya hada botar wani da Allah ya zo shi da shirka to shirka din in ma ya zamanto shirka mai girma ko ya zamanto shirka karama ya gurgurda yanda wannan bawan ya kudurce a zuciyar shi idan ya kudurce cewa wannan canhi din a karan kanshi yana amfani wannan shirka ce mai girma amma in ya zamanto ya kudurce a zuciyar shi zai iya yiwuwa wannan canhi din Allah ta'ala ta dalilin wannan abu Allah ta'ala ya kawo matsala cikin abu to wannan yayi shirka karama matukar wannan sababi din da yake ganin cewa zai zamanto sababi ne na lalacewar abun ba sababi bane wanda yake shar'i wanda shari'a ta fada kawai canhin sa ne ya fada qalu sahabbai suka ce ya rasulullahi fama kaffaratu zalika to menene abin da zai kawar da laifin wannan tunani da bawa yake da kai tunanin da bawa yayi na barin wani aiki saboda abin da ya saka a zuciyar shi na wannan canhi to menene abin da zai kankare wannan laifin ma'ana ma yuzilu hadha dhanb wata kafara ce zai aikata wani abu ne zai aikata wanda zai kawar da wannan laifi din bala ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace an ya kula wato bawa yace allahumma la khaira illa khairuka ya ubangiji ba wani alkhairi face dai alkhairin da yazo daga wajenka duk wani alkhairi wanda ba daga wajenka yazo ba to ba wani alkhairin da yake zo wada ma sai daga wajenka wala tayra illa tayruka ba wani tsuntsu da yake tashi sama face dai tsuntsun da halittar ka ne mun gane da kyau to aka waɗansu daga cikin malamai suka fasara wala tsaira ba wani tsuntsu da yake tashi sama wanda ma har ake canhi da shi face dai tsuntsun da shi halittar ka ne kuma ai baya tasiri sai da ikonka wala ilaha ghairuka ba wani abun bautawa bisa ga cancanta waninka walahu ya tabbata cikin musnad na al-imamu ahmad ina hadith al-fadl ibn abbas daga hadithan al-fadl ibn al-abbas wato dan uwana abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa yace ma'aiki alayhi salatu wassalam yace innama tiyaratu ma amdaka aw raddaka wato canhi innama tiyaratu sani dai kadai canhi wanda yake abun zargi a shari'a shine ma amdaka wato shine abin da ya zartar da kai zuwa ga aikata abin da kai niyyar aikatawa aurar daka ko kuma ya kwabe kai dawo da kai. Amma in ya zamanto kai wannan din baka damu da shi ba, kai niyyar zaka aikata abinka zaka je ka aikata shi, baka yi ba niyyar aikatawa ba kai ba aikata shi, wannan ba a ce mai kai cai. Amma kai niyya sai wani ya same ka, wani zaka aikata kaza din nan, kai ne zaka je ka bude shago a guri kaza, ka gani wane yayi kayan shi sun baje, wane yayi kayan shi sun baje, kana so ka zauna lafiya, to wallahi wannan shagon kar ma ka kama shi, in ma ka kama shi nawa ka zuba ya ci, kace na zuba kudin wata biyar, kace je kace kaya he mishi nan wani guri, kana zuba kai ma kayan ka balbarci azi, kai ne na hudu yanzu, ko kuma wata wanda take azacece wanda kusan mutum hudu suka aure ta, kuma duk wanda ya aure ta sai ya mutu. Kaji ka kana neman kana zaurci kai wani zai zai wani ka shirya koma lahira ne ka tsoshi a me gane ce ka zaka gurbanci ai ka san mazajin ta wanda za aure su ko ai wani ma mijinta ne kuma suna tare ita ta kashe shi, wani ma ita ta kashe shi ba cewa shi ya mutu ba, ita ta kashe shi ake cewa kuma wani wani abin da ta mishi kawai lokacin shi da ya kawai ya mutu. Irin kamar Nana Asma'u bintu Umaisi, ita yawanci duk mazajen da ta aura kawai shahada suke yi, yanzu kawai da ya ce maka ai wani ma ai ita ce matar wani wanda ya mutu nan, wani wanda aka ce a hanya ya yi hatsari ya mutu, shi shi dai kuma a da ma kafin shi ai ta auruwa ne shi ma wanda ya yi hatsari wannan, yadda aka zana maka mutane uku wanda dukkansu kawai hatsari da suka yi suka mutu. To wallahi kuma dai ka shirya ta yi lahira to ka shiga, in kuma ka san cewa akwai waɗansu hulɗa naka wanda baka cika su ba, ka yi hakuri har ka cika su, sai ka rakace an gama, ka yi gabas za ka ta yi gidansu ka dawo yamma, to ka ga wani ai raddaka bai dace ba, wannan canji ne ai ba ta take kashe su ba, Allah ne ya kaddara za su rasu ta wannan hanyar, kuma sai ta zama tana karkashin ijal aurensu, kawai shine abin da Allah ya kaddara, kuma kai ma in Allah ya kaddara za ka rasu ta wannan hanyar kuma tana karkashin ijal aurenka, ko shi wannan ya ja maka kunne dole sai ka aure ta, kuma Allah bai kaddara ba za ka rasu ta wannan kin hanyar aurenta za ka yi, ka aure ta ku zauna lafiya, kuma la Allah kai ka kashe ta ba ka bata guba ba lokacin da ta mutu, shikenan ya zama to kai ka kashe ta kenan, sai a rakace kuma ga wanda ya kashe ta ga boss wanda shi ya zama boss, to ai sai a jinjina maka kuma a ce ta kashewa da ta kashewa da ta kashewa da ta hado wa hannuwa ne sai ya kashe ta, sai ga ma kuma sai a can haka, in ka je ka nema aure a ce kai wani wani za ki aura shi ya kashe wancan ha, to ke ma ba so bane kike ki ta lahira kai tsaye, kaza akwai irin wannan canje-canje amma cikin birni ba a samu shi sosai, ko a gani irin misali a ce wancan ai in ta yi aure to matar gidan da ta tarra din ɗiyan take cinyewa, gabake ɗaya ɗiyan take cinyewa din su mulmutu, duk shi ne dai da waɗansu canje-canje wanda aka gansu ba daɗin ji.
Fihi masail al-ula at-tanbihu ala qawlihi ala inna ma ta'irukum inda Allah ma qawlihi ta'irukum ma'akum, ath-thaniya nafyu al-'adwa, ath-thalitha nafyu at-tiyara, ar-rabi'a nafyu al-hama, al-khamisa nafyu as-safar.
Shi kenan fihi masail, wato a cikin wannan babu akwai mas'aloli, al-ula mas'ala ta farko التنبيه على قوله الا انما طائرهم عند الله فدكروا akan fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala da yace ala jama'a ku saurara ku ji, saboda ala adatu istiftahin kaya ne na budewa zance, in kana so duk wanda yake zauna ana ya waiwayo wajenka kace jama'a ku saurara ku ji, to duk wani wanda yake danna salula ko wani wanda yake janjadi ko wani wanda hankalin shi a wani guri ga baki dai, kuma tunda kace a saurara, to maganar da zaka yi ta ba mai muhimmanci ce, to shine adatu istiftahi kenan, ala ku saurara ku ji, inna ma ba'iruhum sani dai kadai shi umunsu inda Allah daga wajen ubangiji yake, to in banda ma su arnawa ya za a yi ku ce da Annabi Musa da mutanen shi ta dalilin su ne Allah ta'ala ya muku fari. Annabin Allah da waɗanda suka yi imani tare da shi sai dai ku yi fata kyakkyawa a tattare da su. Ta dalilin su ne kuka samu ni'ima, kuka samu ruwa, kuka samu tsatsi. Amma wannan jadab da ya zo muku, to kuma ku zargi kawunanku. Ma qawlihi, tare da fadar Allah ta'ala da ya ce da'irukum ma'akum, canhinku a tare da ku yake. Wato aya ta farko ta tabbatar da me abin shi ne Allah, aya ta biyu ta tabbatar da su kuma su sababi ne. Mun gane da kyau ba cin karo da juna a cikinsu. Al-thaniya, mas'ala ta biyu, nafyu la'adwa, korewa tasirin cutar wani ta koma jikin wani, ko kuma wani ya harbi wani da cuta, shi tana jikin shi kuma hallo ya harbi wani da ita, ba ta tasiri, sai in Allah ta'ala ne ya so. Al-thalitha, mas'ala ta uku, nafyu diyara, korewa tasirin canhi, canhi a karan kanshi baya tasiri. Al-rabi'a, nafyu lahama, wato mas'ala ta hudu, korewa tasirin alhama, mujiya, ruku-rukun idanta, kada ya baka tsoro ka ce kwanan za a yi rasuwa a gidan wani hawa, halkar ka hwaji, wallahi ina ga mujiya ta tsaya a kan katangar shi ta tsaya tana kuka, kwanan za a yi mutuwa, ana mutuwa kuma Allah ya kaddara aka yi mutuwa, ko ka ce dama fa na ga muku ba, ai haka ne kawai, ko ina ka ga mujiyar nan, ko in dai ka ga mujiya ta sauka a kan katangar wuta har ta yi kuka, to ba da ɗan lokaci sai ka ga ayin buga mutuwa a gurin. Inda baka mun unguwar ma kawai sai ka raka bi saboda ka ga cewa dai lalle abin ya tabbata. Ya ka yi. Na? A yi canji ka yi canji wasu ba ne. A yi lokacin da Abdullahi ibn Zubair ya yi niyyar zai kashe Ka'aba saboda ta ruguje a sake gini mai kyau, kowa ga ce zai kashe ji kai karkace ka daga sama, daga sama Allah ya turo wani abu ya sama da kai, kowa sai ya ce bai shirya tafiya lahira ba, kenan kawai sai wani ya yi kaskad ya yi wahala fanfare a burki kik yana ajiya, kik yana ajiya, a ga dai yana yi kawai ba abin da ya same shi, ya kuma mutane kan su kasa gida ko tsoron mutuwa yake wala. Al-khamisa, mas'ala ta biyar, nafyu safar, wato korewa tasirin wata na safar, baya tasiri wajen tunkuɗewa matsala ko kuma janyowa matsala, ko tunkuɗewa amfani ko janyowa amfani. Na'am.
As-sadisa, anna al-fa'ala laysa min dhalika bal mustahabbun. As-sabi'a, tafsiru al-fa'ali. As-thamina, anna al-waqi'a fil qulubi min dhalika ma'a karahatihi la yakunu bal yudhhibuhu Allahu bil tawakkul.
Na'am.
At-tasi'a, dhikru ma yaquluhu man wajadahu. Al-ashira, at-tasrihu bi anna at-tiyarata shirkun. Al-hadiyata ashara, tafsiru at-tiyarati al-madhmuma.
Na'am. As-sadisa, mas'ala ta shida, anna al-fa'ala laysa min dhalika, wato fata kyakkyawa baya daga cikin canji, bal mustahabbun, bari dai fata kyakkyawa wannan mustahabbi ne, idan ka ga dan uwanka ya fito fefes, to kamar addu'a mai kyau ka ce wannan fefes din da ka fito ko, to a kasuwar ma yau za a fita lafiya, Allah ba da nasara, wannan za ka sa shi ka ga yana gyara tahiya, amma yana hutuwa ka ce kai wannan yau yanda naga kwalan nan taka kamar an takumo ka, yana jin tsoron kasuwar taka ba ta samu matsala, to ko ya huto da kari ko tahiya zai raka ya raka tana magana da ka faɗa mashi, shi yasa duk magana wanda take mara kyau mara daɗi kada ka yi kokari a dinga jin ta a bakinka, a dinga jin magana mai daɗi ta huto daga bakinka. As-sabi'a, tafsirul fa'al, mas'ala ta bakwai shine tafsirin fata mai kyau, me ake nufi da shi, manzo Allah ya ce al-kalimatu tayyiba shine al-fa'al. As-samina, mas'ala ta takwas, anna alwaji'a fil qulub wato hakika abin da ya afku a cikin zukata na bayin Allah min zalika na abin da ya shafi canhi ma karahatihi tare da kyamar wannan abin da ya darsu a cikin zuciya la yadurru ma ya cutarwa irin yanda Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa bal bari dai yuzhibuhu Allah bit tawakkul ubangiji tabaraka wa ta'ala yana tafiyar da shi da tawakkuli idan ya zama to bawa yayi tawakkali shikenan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tafiyar mai wannan abin da ya kudirce a zuciyar shi na wannan canji at-tasi'a mas'ala ta tara zikru ma yaqulu man wajadahu wato ambatan addu'ar da ya kamata mutumin da ya ji canji ya shigo mai ya darsu a cikin zuciyar shi zai Allahumma la ya'ti illa bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik ngane da kyau na'am ko ya ce Allahumma la khaira illa khairuk wa la dhaira illa dhairuk la ilaha ghairuk na'am al-ashira mas'ala ta goma at-tasrihu bi anna diyarata shirkun bayyanawa a fili karara cewa hakika canhi nau'i ne daga cikin nau'o'uka na shirka al-hadiya ashara mas'ala ta goma sha ɗaya tafsiru ad-diyarati al-mazmuma tafsirin canhi wanda yake abin zargi
باب ما جاء في التنجيم قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى
باب ما جاء في التنجيم wannan babu zai yi mana bayani dangane da abin da ya zo shi game da abin da ya shafi koyon ilimin tuburari neman ilimin tuburari qala al-bukhari fi sahihihi al-imam al-bukhari abu abdullahi Allah ya ji kansa da rahama ya faɗa a cikin littafin sa sahihi cikin littafin kitabu bada'il khalqi a babun nujum yace qala qatada ibnu da'ama ibnu qatada as-sadusi yace خلق الله هذه النجوم لثلاث وبنجي سبحانه وتعالى يا حلتي ودنن تبراري da ido kan iya gani saboda hikimomi guda uku na farko zinatan lis-sama'i saboda su zamanto ado ne ga sama kamar yanda Allah subhanahu wataala ya ce inna zayyana as-sama'a ad-dunya bi zinatin al-kawakib wurjuman lis-shayatin da kuma jefewa shedannu waɗanda suka tafi neman satar ji kamar yanda Allah ta'ala ya ce walaqad zayyana as-sama'a ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada wa 'alabatin yuhtada biha da kuma alamomi waɗanda ake shiriwa da su Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya tuburari su zamanto alamomi ne wanda ake ganewa al-qibla ko bayan al-qibla ko kudu ko arewa da su kamar yanda Allah ya ce wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun faman ta'awwala fiha ghayra zalika wato al-imam Qatada ya ce dukkan wanda ya fassara wani wannan cikin tuburaru akhda'a yayi kuskure wa adaa nasibahu kuma ya tozartar da rabon shi na lahira وتكلف ما لا علم له به كما يا كلفا وكانش abinda bashi da masaniya game da shi intaha maganar imam Qatada ibn Da'ama as-Sadusi ta gama kamar yanda al-Imam al-Bukhari ya kawo ta a cikin littafin sa
na'am kariya Qatada tu ta'alluma manazil al-qamar wa lam yurakhis ibn Uyaynata fihi dhakarahu harb anhuma wa rakhasa fi ta'allum al-manazil Ahmad wa Ishaq wa ana abi Musa qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر رواه أحمد وابن حبان في صحيحه
وكره قتادة تعلم منازل منازل القمركم قتادة ابن دعامة وتوياك أمتي تعلم منازل القمر وتنيما إلمي نما سبكينة بلالي نيما سننس وانا مكروهين ولم يرخص ابن أيينة فيه سفيان ابن أيينة wato bai yi rangwame ba cikin neman ilimin neman ilimi na masaukai na wata shi ma bai yarda da wannan ilimin ba. Azzakarahu harbun anhuma harb ibn Sulaiman, wato ya ambaci wannan maganar ga waɗannan manyan malamai guda biyu. Wa rakhasa fi ta'allumil manazili Ahmadu wa Ishaqu, Ahmadu al-Imam Ahmad ibn Hanbal wa Ishaqu ibn Rahawayhi, wato Ishaqu ibn Rahawayhi waɗannan manyan malamai guda biyu na hadisi sun yi rangwame game da neman ilimi na masabkai na wata. Ya tabbata daga Abu Musa al-Ash'ari, Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi, ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce thalathatun la yadkhuluna al-jannata, wato nau'i na mutane guda uku, dangi na mutane guda uku ba za shiga aljanna. Na farko manzo Allah ya ce mudminul khamr, wato mutumin da yake yawan shan giya, mai shan giya kullum kullum yana shan giya, wannan baya shiga aljanna. Wa qadi'ur rahim, da kuma mutumin da ya yanke zumunta, wanda baya sadar da zumunta. Fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqati'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Wa musaddiqun bisihr, da kuma mutumin da ya gaskata da tsahi, mutumin da ya gaskata da tsahi saboda wato ta'allumu ilmin nujum, wato shuba ne min sihir, kamar yanda yake cikin hadisin Abdullah ibn Abbas, man iktabasa ilman nujumi iktabasa shu'batan min sihri zada ma zada. Na'am,
fi masail al-ula al-hikmatu fi khalqi an-nujum, athaniya ar-radd 'ala man za'ama ghayra dhalika, athalithatu dhikru al-ikhtilafi fi ta'allumi al-manazil, ar-rabi'a al-wa'id fi man saddaqa bi shay'in min sihri wa law 'arafa annahu batil.
Wato a cikin wannan babi akwai mas'aloli. Mas'ala ta farko al-hikmatu fi khalqin nujum, wato hikima wanda take kalkashin halitta tubrari, su ne an halitta tubrari saboda hikimomi guda uku kamar yadda Qatada ya faɗa. Mas'ala ta biyu ar-raddu 'ala man za'ama ghayra dhalika, wato mayar da martani ga dukkan mutumin da ya raya cewa tubrari an halitta su ne saboda waɗannan abubuwan guda uku. Wannan shi ma akwai sabani akan shi. Al-thalitha mas'ala ta uku zikiru likhilafi fi ta'allumi al-manazil, ambatan sabani na malamai cikin neman ilimin sanin masaukai na wata. Waɗansu daga cikin malaman musulunci sun halitta, waɗansu kuma suna ganin abin bai dace ba. Ar-rabi'a mas'ala ta hudu ta ƙarshe al-wa'idu fi man saddaqa bi shay'in min as-sihr, narko na azaba ga dukkan mutumin da ya gaskata da wani abu na dabadabu. Walau arfa annahu batil, koda ya san wannan barna ne, koda ya san ƙarya ce, to akwai narko na azaba a tattare da shi. Abinda muka yi daidai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bamu lada a kai, abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.